gidan soja muka je, gidan soja mu tafi, gidan soja ahado samado kashin maza mai baiwa rasu mu ohajiza wannan da ya gagare ɗan maza ya rarake masu ta regaza dan san sa ilahu ka agaza baiwar ko so haka aringiza na yunkura wa gari ɗan maza man jobore taifa uban maza mai rushe shi na taɓa regaza mai saita sahuna su ɗan mazan naija da leta ɗan taɓa regaza sace hakin kasa masu sace hakin kasa dukiyar kasa gidan yayi na tafi wajen atokur yusuf kai maza gidan soja na shiga wajen amman joja na rutai maza
gidan jaji na tafi wajen tukur yusuf kurati maza gidan soja muka je wajen tukur yusuf kurati maza
gidan jaji na tafi wajen tukur yusuf kurati maza gidan soja na shiga wajen amman joja na rutai maza
gidan jaji na tafi wajen tukur yusuf rutai maza gidan soja muka je wajen amman joja na rutai maza
abinda nake yin ne takawa da shi Allah sarki wani dan nare ke sarki kalike wa maso da ikon kadani komai cukumura dar zamani ka iska ana da amuwa dani alhamdulillahi ubangiji ka yarda na wasa wannan maza
gidan jaji na tafi wajen tukur yusuf rutai maza gidan soja muka je wajen tukur yusuf rutai maza
dan abdu silar shiriyar maza mai rusa shiri na tabargaza mai sanka asashi a jannatai mai kinka asashi wutar laza zo mahamudu abun yabo wannan da ya karfafa din maza in karfafa uban alka su musailar shiriyar da ka in maza
gidan jaji na tafi wajen tukur yusuf rutai maza gidan soja muka je wajen manjo janarar
na Dr. Aliyu fo Omadibo ona yunkura yau zan kwarzaza uban Yusura baban Ali mai jarraga mata so ɗan maza angon ulukul sumu mai halin ayaba a gidan maza angona uwar giji Aisha mai aya mata maza
gidan jaji na tafi wajen tukur yusuf rutai maza gidan soja muka je wajen tukur yusuf rutai maza
na rega gidan soja a yau wani banga hali ta mukarkawa halin ka dukan su guda biyar duk babu na Allah dai uwa ga kama mutuncin kai tun kulle ga sauƙin kai ba a warkawa ga girma ma na sama har ƙasa a mayin haka bai to zartawa ga kawo jarumta kyauta yi idan haka ka turmushe ɗan maza
idan jaji na tafi wajen tukur Yusuf muradai maza idan soja mu ka je wajen manjo janarar muradai maza
a kwana a tashi muna a tsare ka iske muradai ɗan maza mai haƙuri fayana a isa duk inda maza suka ta'agaza Allah ka arama na raye mu ga ƙarshen matsayar kakin maza rannan in fito in yi baye to ka wasa to kura gaban maza
gidan jaji na tafi wajen tukur Yusuf muradai maza gidan soja muka je wajen tukur Yusuf muradai maza
abinta ajibi ina da shi kaunar jama'a ga tausayi da na biɗe me ke sa haka sai an kawo da ni kyau ta yi an ce jama'ar bura ta yi doka kaunarsa suke bisa kyautayi Allah ya taya maka shugaba mai jarragama a gidan maza
gidan jaji na tafi wajen tukur Yusuf muradai maza gidan soja mu ka je wajen manjo janarar muradai maza
na alhaji Yusuf CBN na farar aniya layar maza na manzo Amadu kawo carai mai damarar famar maza na barisa ta isa buratai bumbar dutsen ɗan maza na Muhammadu Adamu buratai muna da kwallotan maza
gidan jaji na tafi wajen tukur Yusuf buratai maza gidan soja muka je wajen tukur Yusuf buratai
har na tuna wata gwagwan maya na jadala ta bara babiya barayin mai soka ta ƙura'a da satar man Nigeria tukur Yusuf buratai kaje ka daidaita musu ta ifiya shi sa na kira ka da maduguwa uban tafiya a gaban maza
gidan jaji na tafi wajen tukur Yusuf muradai maza gidan soja mu ka je wajen manjo janarar muradai maza
barki a kalarsa ta zahiri fari a kalarsa ta batiniya dogo matsakaiciya mai kewa kamar sakamannin muminiya ya san ilimin hannun hagu da dama mutum ɗan zamani na gode ilahu ya kaddara ana zama masu yanzun ƴan maza
gidan jaji na tafi wajen tukur Yusuf muradai maza gidan soja muka je wajen tukur Yusuf muradai maza
baba ga Muhammadu pilot Allah ya cika kudurin maza uban Hamisu uban Khadija uban Aisha gwanin maza uban Fatimatu khairatina wa har Zainabu dan maza uban Yusuf gami da Aliyu na kare da iya maza
gidan jaji na tafi wajen tukur Yusuf muradai maza gidan soja mu ka je wajen manjo janarar muradai maza
tukur Yusuf muradai mu je gidan sarki na biyu kuma mai marata wa Umaru Aliyu Musata fa marata kuma uban jama'a ta garin biyu na zaka nema ka sallama na can fadan jinjina a domin Yusuf buru tai maza
idan jaji ne tafi wajen tukur Yusuf buru tai maza idan soja maka je wajen tukur Yusuf buru tai maza
sarki nabiyu Mustafa kyari Allah ya tsare ka da fitina Allah ya dada maku martaba adan sansa aminu nabina Allah ya dada maku lafiya adani san kwana jinjina kaka ya lisana to nace na kunde gaga chafar maza
idan jaji na tabi wajen tukur Yusuf bura tai maza idan soja mu kaje wajen manjo general bura tai maza
abin sha'awa
maza
lawar jaji uban tafiya
a gidan maza
a kwana ne
sai yan maza
a tashi anai
sai yan maza
mazan tafiya
mu tafi maza
ga jagora mu tai maza
gidan jaji ne tafi wajen tukur Yusuf bura tai maza gidan soja maka je wajen tukur Yusuf bura tai maza
gidan jaji na tafi wajen tukur Yusuf bura tai maza gidan soja na shiga wajen manjo janara bura tai maza
gidan jaji na tafi wajen tukur Yusuf bura tai maza gidan soja mu kaje wajen manjo janaral bura tai maza gidan jaji na tafi wajen tukur Yusuf bura tai maza gidan soja mu kaje wajen tukur Yusuf bura tai maza
music at housesongs.com.